sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 5 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkamu da asuba Baba Yakub Makili ne tare da Lalu Mahmud Lalu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
Baba Yakub shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da rahoton cewa dubban yan gudun hijira yan kabilar Rohingya na ci gaba da arcewa daga Myanmar akalla mutum 15 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar Somalia sakamakon wata arangama da aka yi za ku ji ko da su wane ne wasu ma'aurata biyu ɗan ƙasar Burtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka
to kanan labaran kenan kuka ji bayan wata kotun tarayya a garin Oshogbo ta yanke hukunci cewa majalisar dokokin Najeriya ta fara shirin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kuwa shugaban masu wurin jayi a majalisar Ahmed Ibrahim Lawal cewa yayi
Allah wadan wannan kotu saboda da alƙalin da ma'aikatan da wanda ya kai ma ƙarar in akwai wanda ya kai ba su ma san abin da suke ba
a jamhuriyar Kamaru kuma hukumomin ƙasar ne suka fara kashedi akan yadda yara suke barin makaranta suna shiga aiki a masana'antar haƙar zinari Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Ra'ad Al-Hussein wato Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ba da rahoton cewa dubban yan gudun hijira yan kabilar Rohingya na ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar Myanmar. Yace hukumomin Myanmar suna kokarin su shawo kan duniya cewa ashirin suke za su bari yan gudun hijiran su koma gidajensu. To amma Mr. Zaid ya musanta wannan ikirari. Yace yana da shaidar mutane kalilan da suka koma don radin kansu an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu
All the newly arrived refugees who have been interviewed by OHCHR described continuing
Yace dukkan yan gudun hijira da suka koma da ofishin hukumar sa ta zanta da su sun bayyana yadda ake ci gaba da musguna musu da take yancin su ciki har da karkashe wasu da kuma kona gidajen wasu yan kabilar ta Rohingya mutane suna ci gaba da arcewa kunci daga jihar Rakhine har ma wasu dake arcewa sun gwammace ko kuma a shirye suke su fuskanci yiwuwar su mutu a teku domin kaiwa domin kada domin su tsira daga musgurawar da ake musu a saboda haka ne zai ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya kai ƙarar ƙasar Myanmar a gaban kotun ƙasa da ƙasa domin a binciki zarge-zargen musgunawa da kuma kisan kiyashi da ake yi wa ƴan kabilar ta Rohingya akalla mutum 15 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar Somalia bayan wata arangama da ta auku tsakanin masu wasu mazauna karkara da mayakan al-shabab waɗanda suka yi yunkurin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su mayar mayakansu a cewar majiyoyin cikin gida mayakan al-shabab 10 ne suka mutu kana mazauna karkara 5 suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen Ad dake tsakiyar hukumar Galmudug Wani mazaunin ƙauyen da ya nemi da kada a bayyana sunansa ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa kwanaki biyu da suka gabata mayakan na Al-Shabab sun tattauna da wasu shugabannin ƙauyen biyu inda suka nemi da a ba su mayaka. Faɗan ya kaure ne bayan da suka nemi a miƙa musu ƙananan yara a matsayin mayakan mazaunin ƙauyen ya ƙara jaddadawa. Ya kuma ƙara da cewa daga haka ne sai mazauna ƙauyen suka haɗa kansu suka nuna turjiya ga mayakan Al-Shabab amma daga baya sai ƙungiyar ta Al-Shabab ta karɓe ikon ƙauyen. Wasu ma'aurata biyu 'yan ƙasar Burtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka irin wacce aka yi amfani da ita wajen kai hari akan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha da 'yarsa inji wani babban jami'in hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta Burtaniya. Abokan ma'auratan sun bayyana sunayensu a matsayin Don Sturgis mai shekaru 44 da Charlie Rowley mai shekaru 45 waɗanda aka same su ba sa cikin hayyacinsu a ranar Asabar a Amesbury mai tazarar tafe kilomita 13 daga Salisbury inda aka tsinci Sage Skripal da Elsa Yulia a watan Maris ɗin da ya gabata. Babban jami'in hukumar yaƙi da ayyukan ta'addanci Neil Basu ya faɗa wa manema labarai cewa sun samu sakamakon gwaje-gwajen da aka yi a wata cibiyar bincike ta soji wanda ya nuna cewa ma'auratan biyu sun shaki wannan guba wacce ake kira Novichok. A halin da ake ciki, jami'an da ke yaki da ayyukan ta'addanci na kokarin gano yadda ma'auratan suka samu gamuwa da wannan guba da kuma kokarin gano ko da gangan aka kai musu harin. Da farko ƴan sanda sun dauka ma'auratan sun sha tabar wiwi ne ko hoda Iblis suka bugu. A yau Alhamis, ministan harkokin cikin gidan Burtaniya Sajid Javid ya kira wani taron gaggawa karkashin wani kwamiti domin yin dubi kan wannan matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da wata sabon doka a duk fadin kasar Poland wacce ta yi sanadiyar alkalan kotun kolin kasar uku suka sauka daga mukamansu. Lech Walesa wanda ya taba lashe kyautar Nobel ya na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki a birnin wasu a jela Laraba. Yayin kuma wani jawabi da ya yi ga gangamin masu zanga-zangar a kofar kotun kolin. Ya jaddada kiran cewa lallai sai masu ra'ayin mazan jiya sun sauka a mukamansu. A cewar Walesa, duk wanda ya kada dokar ƙasa da tsarin yadda aka raba ayyukan gwamnati to ya zama babban mai laifi. Ya kuma zama dole mu yi a bakin kokarinmu mu ga cewa mun kori kowanne domin mu zabi masu mutanen da muke bukata. Ya kuma ya sashin cewa akwai yiwuwar irin matakin da gwamnatin ke dauka su iya haifar da yakin basasa a ƙasar ta Poland. A jela Laraba, Prime Minister ƙasar Mateusz Morawiecki ya kara matakin da ya dauka a gaban majalisar tarayyar Turai na rage shekarun da ya kamata alkalai su ritaya daga mukamansu. A ruwaito cewar jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell ya faɗa wa Jamusawa masu kera motoci cewa Amurka ba za ta aiwatar da barazanar da ta yi ba ta saka kudaden haraji akan motocin nahiyar Turai da ake shiga da su Amurkan. Idan har kungiyar tarayyar Turai ta amince da janye kudaden harajin da take karba akan motocin Amurka da ake shiga da su nahiyar ta Turai. Jaridar Handelsblatt da ake bugawa a kasar Jamus ta rawaito Granel yana yi wa manyan jami'an kamfanonin kera motocin BMW da Daimler da Volkswagen wannan tayi a jela Laraba a ofishin jakadancin Amurka da ke Berlin. Kamfanin Daimler da Volkswagen dai sun ki cewa ofan kan wannan batu, sannan kuma ba a samu kaiwa ga kamfanin BMW domin jin bahasunsa ba a cewar rahoton jaridar. Bayanar wannan tayi da jaridar ta rawaito a labaranta na zuwa ne bayan da kungiyar tarayyar Turai ta gargaɗi shugaba Trump a ranar Juma'a da ta gabata kan cewa saka kudaden haraji akan motocin zai iya cin dalar Amurka biliyan 294.
Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan hukunci da wata kotun tarayya a garin Oshogbo a jihar Osun cewa majalisar dokokin Najeriya ta tsige shugaba Muhammadu Buhari, nan da nan ƴan majalisar suka mayar da martani akan wannan hukunci da kotun ta yanke. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ana wata ga wata a daidai lokacin da ake kokarin kashe wata wutar, wata kuma sai ruruwa take yi, inda a yanzu ta taso ne daga garin Oshogbo ta jihar Osun, inda wata kotun tarayya ta ba majalisar dokokin Najeriya umarnin tsige shugaba Muhammadu Buhari a bisa wasu hujjoji guda uku. Na farko, wai ya gaza wajen hana yawan kashe-kashen da ake yi a ƙasa. Na biyu kuma, wai ya kashe wasu kuɗaɗe da majalisa bata bashi daman kashewa ba. Sannan na uku, wai ba shi da takardar shaidar gama karatu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ahmed Ibrahim Lawan ya ce a ina kotu ta samo huruni.
Allah wadan wannan kotu, saboda da alkalin da ma'aikatan da wanda ya kai ma karar, in akwai wanda ya kai, ba su ma san abin da suke ba. Ina dan majalisa zabe kotu ce ce min ga da aiki na zai kasance. Ai ni na san abin da kamata in yi a zaman wakilin mutane. Kotu ba ta da hurumi. Ta ce ku cire shugaban kasa. Yan majalisa ne kadai za su duba dalili in akwai, su ce a shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa, in kuma a jiha ne gwamna ko mataimakin sa, ba su yi daidai ba. Amma kotu ta zauna a wani wuri ta ce wato kamar wani mu ba su mai ma da mun san ma aikin mu ba. Anan zan dauki wannan dama in ja kunnan alkalai kuma in koka da shi shugaban alkalan Najeriya, wato Justice Chief Justice na Federation, yayi maza-maza ya hukunta irin wannan al'ali a cire su daga wannan irin wannan aiki because duk wanda zai bada irin wannan hukunci yace a cire shugaban kasa yayi kaza yayi kaza to bai san aikin sa ba
a bangaren majalisar wakilai kuma Ahmad Babba Kaita yace wannan abin dariya ce an ce yaro ya tsinci hakori
wannan abin dariya ne babban abin dariya kuma abin takeici shine ya rike hitowa daga kotu shi yasa nake ce miki idan siyasa ta hito abinda hankali ma bai dauka in ta karatu abinda hankali ma bai kamata ya dauka ba sai ya dauka na farko magana certificate an yi dubbin diddiki kuma har duniya duk inda Buhari ya je bi certificate din shi an tabbatar da certificate din shi saboda haka wannan magana banza ce na wuce wannan magana na biyu shine maganar kudi da aka ce ya dauka ba bisa kaida ba wannan ba gaskiya bane wakili bisa ga jahilci ne nasu an tattauna wannan muhawara a cikin zauren majalisa an buga ringimu amma duk da haka an dawo akan cewa abinda wannan gwamnatin ta yi daidai watakan idan mutum ya fara samun dama ya fara samun kwanciyar hankali shigantaka sai ta rike hituwa kala-kala
shi ma Senator Suleiman Nazif yace shugaba Buhari bai laifi da ya saba wa kundin tsarin mulki ba
kamar yadda aka sani aka ce na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba dai kuma a ƴan majalisu mutane ne masu hankali masu ilimi kuma wanda suka san ya kamata amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki to wannan ne ba za mu yarda da shi ba ya zama dole a gare mu mu kare mutuncin shugaban kasa Muhammadu Buhari mu kare mutuncin jam'iyyar mu ta APC kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisun nan babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana yayi magana zai dai a mafarki amma a zahirance baka isa ka kawo wannan maganan ba kuma muna nan muna kare masa maradin sa ba za a yi ba kuma ba za mu bari a yi ba
fadar shugaban kasa ta ce ba ta da abin fadi akan wannan batu yanzu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to majalla a gaida Madina Dauda kasar Kamaru tana nan tana kira ga yaran da suke barin karatu suna shiga aiki a masana'antar haƙar zinari da su daina yin hakan kasar ta kaddamar da wannan gangami ne biyo bayan wani rahoto da ya ce hatsari da aka yi a masana'antar haƙar zinarin ya kashe mutane 74 a cikin wannan shekara kuma galibin su yara ne da ya kamata a ce suna makaranta ga fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Mocking Edwin Kanzika daga garin Betare Oya dake gabashin Kamaru gungun wasu matasan Kamaru su biyar da yar gujin hijiran jamhuriyar Afrika ta tsakiya guda sun je bakin rafi suna neman zinari daya a cikin matasan tana goye da jinjiri a bayanta cikin dauda da tabo tana neman zinari wadannan matasan yan shekaru 11 ne zuwa 15 suna daga cikin yaran da suka daina zuwa makaranta suka shiga aikin neman zinari matasan sun ce kamfanonin channel suna biyan su dalar Amurka daya na aiki da suke musu akwai kuma karin la'ada idan sun samu zinari hukumomin gwamnati sun fada wa mazauna yankin su daina haƙar ramukan neman zinari a wurin amma tsananin buƙatar kuɗi yasa ana yin watsi da umarnin hukumomin ciki har da ƴan gudun hijira da suke barin sansanoni da iyayensu da ya kamata a ce ƴaƴansu suna zuwa makaranta Yas Bertrand Alino babban jami'i ne a ƙaramar hukumar yankin Lom da Jerem yana zuwa ƙauye-ƙauye yana kiran mutane su daina haƙar zinari kuma su maida ƴaƴansu da suke cikin wannan aikin zuwa makaranta
The first message is a message of sympathy of the public authorities that we represent, but most especially.
Sako na farko shine tausayawa daga hukumomi da muke wakilta. Amma batu mai muhimmanci shine muna kira gare su su daina shiga wannan aikin mai hadari a wurin. Kamar yanda suka sani kuma suka ga cewa aikin na tattare da hadari. Wani rahoto da gwamnati da masu bincike masu zaman kansu suka buga a cikin watan Yuli. Sun ce haƙar zinari ta kashe mutane 50 a gabashin Kamaru a bara amma kuma wannan adadin ya haura a cikin watannin shidan farkon wannan shekara zuwa fiye da 70 a cikin hadari mafi muni ɗan Kamaru 9 da wani ɗan gudun hijiran jamhuriyar Afrika ta tsakiya guda ne hadarin ya kashe yayin da ramin zinari ya rufta a kansu a garin Ngura a watan Disambar bara Michel Pilo shine hakimin wani ƙauyen Mali Ya ce kamfanonin channel ba albarkatunsu kadai suke warwaso ba har da ƴaƴansu.
ils ne font que exploiter Mali dans le vide, nous mettre dans le vide. Même la construction des
écoles. Ce kamfanonin China ba su ginawa yaran su makaranta, idan kuma yaran su dake hakan zinari suka lalata ruwan tafki da suke amfani da shi, su ƴan China ba su kokarin samar da wani madadin hanyar samun ruwa kamar gina musu rijiyoyin burtsatse. Ya ce mutane da dama sun samu rashin lafiya dalilin shan ruwan da aka lalata, wasu kuma sun mutu a wani gocewar ƙasa. Vincent Atangana, wani jami'in Kamaru ne a kamfanin haƙar zinari na China mai suna EXXIL, ya ɗora laifi ne akan iyaye da suka kyale ƴaƴansu suna aiki a ma'aikatun. Sai dai ya hakikance akan cewa haƙar zinari da kamfanonin China suke yi ya taimaka wa ci gaban yankin.
Quand nous arrivions ici, le marché était périodique tous les jeudis. Maintenant, il y a le marché permanent.
Yace ana gine-gine masu yawa da kayan zamani. A Tangana ya ce a shekarun baya ana sayar da mai a cikin gwangwani ne, amma kuwa yanzu akwai gidajen mai. Ya ce ana gudanar da waɗannan ayyukan ci gaba ne yayin da ake ƙoƙarin kafa masana'antar haƙa zinarin. Kamfanonin za su yi abin da ya fi hakan idan masana'antar ta yi ƙarfi. Alinu ya ce gwamnati ta yi wa iyaye kashedi, kana kuma ta umarci kamfanonin China da su daina ɗaukar ma'aikata da shekarunsu bai wuce na zuwa makaranta ba. Amma kuma ganin yadda kamfanonin China ke tsananin buƙatar zinari da kuma yadda ake buƙatar ayyuka a gabashin ƙasar Kamaru, ba a mutunta wannan buƙatar yadda ya kamata. Fasarar wakilin murya Amurka Mokin Edwin kenan daga gabashin Kamaru. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington, da kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Laitin gwamnati ta bada number 1 take cewa duk wanda izo neman aikin bani abin to wato contractors ko kuma ce musu vendors, idan ka je baka samu ba ga number waya da zaka kira, to mu kuma wata number waya aka ware mana domin yin korafi. Lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma, na kira kusa 30 ba daga ba. Har yau daga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan. Mun ga dakirwa yaran nan abinci akan leda, mun ga dakirwa musu a kalis da bansu, mun ga ana musu abinci akan jakunkunan su. Wannan duk ba daidai bane, wani kulan kansa yake cirewa zuwa musu abinci ya samu yaci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya, inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na ƙasar da kuma birnin tarayya Abuja, wanda ya samu kyakkyawar karɓuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
Malam Abdullahi Ja'far, kana daga cikin watakila jami'ai da aka ɗauka a mataki na wucin gadi, aka ce ku bibi wannan harka. Abin da shi Malam Sani Rabiu head teacher yake gaya mana cewa su ba su san ma wato inda za su kai koke ba in sun ga matsala, misali domin a ɗauki matakin gyara, ko kuma an sa ku ne domin ku dinga saka ido don a zaƙulo wani ƙalubale ku ba da rahoto kuma a ɗauki matakin gyarawa.
Gaskiya ne, kamar yadda malam Sani ya faɗa, shi ne a rika ce wannan kwata-kwata babu hannun headmaster a ciki. Mai abinci za ta kawo maka iya abincin adadin yaran da aka bata ta kawo, iya abincin yaran da aka bata ta kawo maka. Kowace vendors akwai adadin yaran da aka bata ta kawo, sannan kuma kowace vendors bata wuce mutum 150, shi ne one pot kenan, tukunya guda ɗaya shi ne yara 150. Shi ne in ta kawo maka, kai za ka yi sanin cewa ta kawo maka abinci ta inda aka duba ma akwai malamin da ya kamata ka ware wanda zai ringa duba kwalitin abincin, yayi kwaliti ko bai ba. In bai ba, kana da right zaka ce ba za ka karɓi abincin ba, kuma ta zauna ba yanda za a yi da kai. Dan akwai wata makarantar da muka je da ta kawo abincin, headmaster ya buɗa ya ga bai mai ba, ba zai iya ba ko ƴansa ba zai iya ba, yace ta fitan mai da abincin daga makarantar kwata-kwata ba zai karɓa ba. Kuma babu sai asi bisi zan so su challenge din shi akan cewa me yasa bai karɓi wannan abinci ba, saboda yana da right cewa wannan abincin ba shi da kyau. Ta yaya zai ba ƴaƴansa, tunda yaron da yake karantawa ƴaƴansa ne.
To amma abubuwan da yake ambatawa ne ya ambata yanzu ko a kewayen da kuke yi kun ga irin su
eh muna samun irin waɗannan matsalolin ko muna challenging su lalle cewa su gyara kuma a wajen report da muke rubutawa kamar a takardar da aka ba mu muke abin nan had the coach quality
ingancin abincin
za abincin yana da inganci ko ma dawo maka baya gaba daya abincin ba koyo ba kowane abinci ya kamata ai ba muna da jadawalin da aka ba mu cewa ga abincin za a kowace rana kamar ranar litinin za a yi shinkafa da wake da kifi duka Kano abin da ya kamata ake nan generally ranar talata za a yi dambu da salad da juice ranar laraba za a yi wake da shinkafa da salad da fruit ya kama duk abin da ya danganci yawwa ranar alhamis kuma za a yi alala da kwai a ciki da kuma vegetable ranar juma'a kamar yadda kwamara da ke fada a zancen biskit ba a bada biskit a koyaushe sai a ranar juma'a shi ma biskit za a bayar da juice don haka zancen da ka ci za a bada biskit na goma a matsayin tunda kowane yaro ana cire shi a kan naira 70 ne ba biskit kawai za a bashi ba hadda yogurt juice akwai ran da za a bada shi daban shi wannan shine jadawalin yanzu duk makarantar da muka je in muka sai ba wannan abin suka yi ba za mu yi report cewa makaranta mai namba kaza ta guri kaza tana kowace makaranta tana da namba a kowace lokaci gama akwai namba ta ga akwai sunan mai abincin kuma za mu tambaye ta adadin abincin nan abincin mutum nawa aka bata a kowanne in muka ga abin da aka ce ta yi ba shi ta yi ba za mu report cewa ba abincin da aka ce ta yi ba shi ta yi ba
wai report din da kake magana idan kun yi shi ina kuke mika shi
to mun ka kamar mu da aka dauke mu masu kula da ingancin abinci wanda muke duba masu yin abincin na makarantu muna da group na WhatsApp akwai na state akwai na local government sannan kuma akwai wasu wanda aka bude kamar na coordinators ne da kuma na irin zonal haka mun raba kamar zonal din gida uku central north da south kowanne akwai wannan group din kamar in muka hada report din mu na kullum muna tura shi a state group kuma shine akwai masu kula da wannan harkar abinci na Najeriya gaba daya su ne group admin din ciki duk wani information da ake turo mana da komai ta cikin wannan gurin ake turo mana da haka kowanne ma'aikaci iri na dan uwa na yana da ID number ta shi wanda kuma duk cikin Kano shi kadai ne mai wannan ID number su ma ba su damu da sunanka ba kawai ID number ka shi ne abin da suka sani in kai hada report ɗinka na yau kafin karfe 10 dare za ka tura musu report za ka sa ID number ka ga makarantar da ka je ka komai da komai da ka je sai ka tura musu da irin duk wani complaint naka da irin abin da ka gani da abin da makarantar take bukata amma akwai
to amma idan misali idan ka tura rahoto misali a watakila wani abun da ka ambata a cikin rahoton ka yana buƙatar kulawar gaggawa akan samu wannan wato martani na gaggawa
eh to ka san mu daukan da fara aikin namu duka ƙarshen wannan zangon karatu ƙarshen wancan lokacin azumi a cikin azumin ka fara
kafin a tafi hutu
kenan wannan dawowar da wannan ranar litinin mai zuwa ita ce zamu dawo rana ta biyu ko kuma sati na biyu ko na uku da ci gaba da wannan aiki namu tunda kuma a yanzu
amma kamar tunda an samar da wannan kafa ta ka mika rahoto kusan zaka iya cewa na ga kamar yanzu WhatsApp group da kai ambata kana makarantar ma zaka iya aika rahoto ba ma sai ka dawo inda kake ba misali kuma watakila a bada umarni na gaba kai ba a samun irin wannan yanayin
eh ko kana makarantar zaka iya tura amma abin da ake so ne ka zauna ai bayan ka fito bayan ka kalli abincin da komai ka ga duk abin da ka zauna ka rubuta comment kyakkyawan comment akai sannan zancen da comrade Dazi ya ce ana zuwa yara abinci akan plate akan takarda jaka hula wannan actually babu shi ban san dai wasu makarantun ba mu a yanda muke tafiya da aikin shine kowanne yaro akwai roba da cukali
amma kana magana ne akan tsarin da aka yi cewa babu zancen takarda ko kuma a faruwar hakan din ne ma babu kake magana domin watakila da aka tsara program din da ban dama hankali ba zai dauka ba a ce an tsara a takarda cewa za a saka wato akwai tsarin ka dinga sawa dalibi abinci a takarda sai dai wa Allah halin ko in kula ko kuma wata gazawa irin tamu ta sa hakan ta faru kana maganar a mataki na planning ne babu ko kuma a zahiri ne ma baya kuwa
to a mataki na planning ne dai gaskiya babu tunda a yanzu ina ga akwai wani faifan bidiyo da na gani a kafar sadarwa ta ko WhatsApp ko Facebook na gan shi ana zuba yara abinci a plate a takarda ina ga ko hakan shi yasa aka ƙara mana ƙarin guye cewa lalle mu je ma mu duba me makarantar take bukata makarantar abinda makarantar take bukata based on abincin da ake yi plate suke bukata ƙarin abinci suke bukata robobi suke bukata ko kuma kwata-kwata ingancin abincin ne kwata-kwata bai ba ake so a canza shi
to zan dawo gare ka Malam Abdullahi comrade ka ji abinda headmaster ya fada ya ce kalubalen kaman su yan kallo ne a hannu guda kuma ga abinda Malam Abdullahi yake fada game da wasu batutuwan da ka bijiro da su bisa binciken ku akwai ma zargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan ban sani ba ko kula ku binciken ya gano haka
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu abadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla yanzu kuma lokaci ya kai da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ba da rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan ƙabilar Rohingya na ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar Myanmar. Ya ce hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijira su koma gidajensu. Amma Mr. Zaid ya musanta wannan ikirari ya ce yana da shaidar mutane ƙalilan da suka koma don raɗin kansu an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu. Akalla mutum 15 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar Somalia bayan wata arangama da ta auku tsakanin wasu mazauna karkara da mayakan Al-Shabaab waɗanda suka yi yunkurin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su mayar mayakansu a cewar majiyoyin cikin gida mayakan Al-Shabaab 10 ne suka mutu kana mazauna karkara 5 suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen Ad dake tsakiyar gundumar Galmudug wani mazaunin ƙauyen da ya nemi da kada a bayyana sunansa ya faɗa wa sashin Somalianci na muryar Amurka cewa kwanaki biyu da suka gabata mayakan na Al-Shabaab sun tattauna da wasu shugabannin ƙauyen biyu inda suka nemi da a basu mayaka faɗan ya kaure ne bayan da suka nemi a miƙa musu ƙananan yara a matsayin mayakan mazaunin ƙauyen ya ƙara jaddadawa wasu ma'aurata biyu 'yan ƙasar Burtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka irin wacce aka yi amfani da ita wajen kai hari kan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha da 'yarsa in ji wani babban jami'in hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta Burtaniya abokan ma'auratan sun bayyana sunayen a matsayin Dawn Sturges mai shekaru 44 da Charlie Rowley mai shekaru 45 waɗanda aka same su ba sa cikin hayyacinsu a ranar Asabar a yankin Amesbury mai tazarar tafiyar kilomita 13 daga Salisbury inda aka tsinci Sergei Skripal da Sasha Yulia a watan Maris din da ya gabata ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da wata sabuwar doka a duk fadin kasar Poland wacce ta yi sanadiyar alkalan kotun kolin kasar uku suka sauka daga mukamansu Lech Walesa wanda ya taba lashe kyautar Nobel na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki a birnin wasu a jiya Laraba
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar amma kafin mu yi sallama muna miƙa ta'aziyya zuwa ga Malam Imam Rashid daga birnin New York na rasuwar mahaifiyarsa da kuma baki ɗaya ma iyalan gidan Alhaji Abubakar Bebeji ko kuma mai fato kenan a birnin Kumasi na rason Hajiya Madina take da gida abinci a Kaduna a Najeriya. Allah ya gika musulmi. Yanzu a madadin
Mahmud Lalo
da ya taimaka muka gabatar da shiri da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Darasu mai sai kuma Sidi da ya shirya ba da umarni, baba ya kuma kike sallama da ku. Assalamu alaikum.